Lilin salamana ni yashawia domin salamana ni yashawia dalilin salamana ni yasamanta oh ey oh oh kusosiyo kudagudunya yadu kagichiye do Kuma gajiri da ruwa sun zuba a gefen sa da nahuda yau ba ka yafe shi ya ce ka ba shi ganewa Rending the heart and the veil Yesu yanu na bambanchi So what a sacrifice He gave us Christ Who paid a price Gain or be rice Sometimes we crucify the Savior twice When He's paid the price Make you think twice The little inside love Mu gode masa domin ya bada kansa kai soyayya ya kawo mana salama amma mun kasa mun nace yin iskanci shashanci cin hanci sai kuma mun manta da wannan babban aikin hadayya duk da haka Yesu ya cece mu cikin zunubi da zaman azaba sai mu kiyaye kada mu halaka cikin jaraba amma mu yi biyayya shi dan bishara shine hikima Hanu mutapa, kava mutaka Domin Yesu, baya ching amana Domin Yesu, yaka umana salama Just to give me peace, suffered on the tree Spot upon his face, bears a sight That no angel, that a guide, that no pride Domina, he cried Domina, he
Zamanta, ah.